Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya Major General Lucky Rabo tare da sauran manyan hafsoshin sojojin kasar sun ziyarci Maiduguri a karo na farko bayan masanya su da aka yi da sauran manyan hafsoshin sojojin kasar a bako guda inda kuma suka yi alƙawarin yin aiki guri guda don kawo ƙarshen wannan matsala na har-haren mayakan Boko Haram a wannan shiya. Babban hafsan hafsoshin sojojin kasar Major General Lucky Rabo ya samu rakiyar babban hafsan sojan kasa Major General Ibrahim Attahiru da babban hafsan sojan sama ya Vice Marshal Ishaka Amawo da kuma Rear Admiral Ahmed Gambo babban hafsan sojan ruwa wanda duka nisu suka ziyarci fadar gwamnatin jihar Borno na sheda gwamnatin jihar Professor Babagana Umar Zulum irin matakan da za su dauka na kawo ƙarshen wannan matsala na har-haren mayakan Boko Haram.
Carnage that Boko Haram have inflicted on the people will come to an end. We are not all aware.
Yace mun zo ne don mu tabbatar muku cewa irin waɗannan damuwa da yan kungiyar Boko Haram suka sa al'umma ciki ya kawo ƙarshe. Ba wai bamu da sanin irin damuwan da waɗannan mayaka suka sa al'umman wannan yanki ba. Don haka za mu yi iya mai yiwuwa mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan matsala in Allah ya yarda. Yace mun fahimci cewa abin da ya sa al'umman wannan yanki suke tare da jijiyoyin wuya ba dan wani abu bane saboda ba a samu zaman lafiya a Borno da kuma shi a arewa musu gabacin Najeriya bane. Mun fahimci haka sosai.
For that reason we can only crave the understanding of the citizens of Borno and the entire Northeast to give us a chance, give the troops a chance.
Saboda wannan dalilai muna kira ga al'umman jihar Borno da ma shiyar arewa su gabacin Najeriya gaba daya su ba wannan runduna tamu dama dan za mu iya namu kokari mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan matsala in Allah ya yarda.
Some of the commentaries may have of course have been harsh. But of course, it's also understandable.
General Rabo yace wasu maganganun suna da zafi ga rundunar mu amma babu yadda zamu yi mun fahimci cewa saboda har yanzu ba samu zaman lafiya bane a wannan yanki kuma mu ma mun san cewa ba kawo ƙarshen wannan matsala ba shi yasa ma yanzu hakan muka zo nan amma Allah ya yarda za kawo ƙarshen wannan matsalar shi ma gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya maida jawabi yana mai cewa
effective collaboration with our neighbors is very critical
yace haɗin kai da bakwaftan mu yana da muhimmanci kwarai da gaske musamman ma a wannan lokaci da wannan yanki ya dauki wani fuska na kasa da kasa idan babu wannan haɗin kai tsakanin mu da kasashen makwabtan mu wannan yaki zai zama mai wuyan gaske.
There is no presence of the maritime component in the shores of the Lake Chad. For the last 2 years we did all what we could to ensure establishment of the maritime component in the shores of the Lake Chad.
Yace sojojin ruwa suna da mahimmanci kwarai da gaske a wannan yaki musamman ma a bangaren yankin tafkin Chadi amma abin takaici sune ba mu da su babu sojojin ruwa a bangaren yankin tafkin Chadi tun shekaru biyu da suka gabata mun yi yanda zamu yi don mu tabbatar cewa an zuba mana sojojin ruwa a bangaren yankin tafkin Chadi amma haƙa mu bata tuba ruwa ba gaskiya muna buƙatar sojojin ruwa a wannan bangare a cewar gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.